Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma 25. Masu aron ma jamhuriyar Niger suna yin shirye-shiryen nan kai tsaye ta gidajen radio VOA Africa mita 102.5 da kuma ta gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da muryar Arewa da Alol da kuma Niyar dukkan sazangon FM. Masu na'urar computer ma suna iya jin mu yanzu kai tsaye da muka gabatar da shirin ku kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu aron mu assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci Juma'a 19 ga watan Agusta shekara ta 2016 da fatan an wuni lafiya. Sahabu Imam Aliyu ne daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakub Makire da kuma sauran abokan aiki muka zo domin gabatar da wannan shiri. Ga kanun labarai.
Karo na farko kenan tun lokacin da wata mummuna annoba ta cutar korora ta barke a Haiti a shekarar 2010. Majalisar Dinkin Duniya ta fito ta faɗi cewa rundunar sojojinta masu aikin kwantar da tarzoma suna cikin waɗanda suka yaɗa wannan cutar. Sannan dandalin cuɗanya na jama'a wato na duniyar gizo na Twitter ya bada sanarwar cewa cikin watanni shida da suka gabata ya dakatar da mutane da yawansu ya kai 235,000 amfani da wannan kafar sadarwar.
To a gaishe ka, me yasa EFCC ta janye karar da ta shigar kan tsohuwar minista mai da Zani Maduweke? Muna da rahoto. A jihar Enugu cutar lasa ta kashe likita da kuma akalla wasu mutane uku. A jerin sanannun jami'o'in duniya babu guda daga kasar Kamaru. Muna da rahoto nan ma. To yanzu kuma sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Karo na farko kenan tun lokacin da wata mummunar annoba ta cutar korora ta barke a kasar Haiti a shekarar 2010. Majalisar Dinkin Duniya ta fito ta faɗi cewa rundunar sojojinta masu aikin tabbatar da zaman lafiya da aka tura a kasar suna da sun taka muhimmiyar rawa wurin baza wannan cutar wacce ta hallaka mutane kusan 10,000 a kasar na da ke nahiyar Caribbean, inda kuma dubban mutane suka kamu da wannan cutar. Kakakin Majalisar Dinkin Duniya Ban Ki-moon ya ce akwai buƙatar Majalisar Dinkin Duniya ta kare himma wurin ɗaukan matakan magance wannan cuta wacce ta yaɗu a cikin ƙasar Tahiti. Kuma ya bayyana alƙawarin Majalisar Dinkin Duniya na ɗaukan ƙarin wasu ƙwararren matakai nan da watanni biyu ko ƙasa da hakan na kawo ƙarshen wannan cutar. ‘Yan ƙasar Haiti da sun yi bakin ƙoƙarinsu su ɗaukaka ƙarin Majalisar Dinkin Duniya zuwa kotu sakamakon wannan cutar a cikin wannan lokaci, amma dai Majalisar Dinkin Duniya ta yi wa kanta rigakafi ta diplomasiya. A jiya Alhamis ne wata kotun ɗaukaka ƙara ta nan Amurka ta amince da kariya da Majalisar Dinkin Duniya ta baiwa kanta wadda aka shiga a madadin wato waɗanda wannan cuta ya kama a can ƙasar ta Haiti. Dandalin cuɗanyen mutane ta duniyar gizo na Twitter ya bada sanarwar cewa cikin watanni shida da suka gabata ya dakatar da mutane da yawansu ya kai 235,000 daga amfani da hanyar sadarwa saboda suna ƙarfafa aƙidojin ta'addanci. Sanarwa da kamfanin Twitter ya fitar a jiya Alhamis na cewar dalilin wannan mataki shine an ɗauka ne yanzu wanda yawan mutane da aka dakatar da su ya kai ainihin jumlansu 300,360 kenan tun daga tsakiyar shekarar 2015. Dandalin ya ce yawan mutanen da yake jawa burkin dai na yin amfani da wannan hanyar sadarwa ta Twitter ya ƙaru zuwa kashi 80 a duk rana ta Allah tun shekarar 2015. Kuma ya ce dakatarwan na biyo bayan harin ta'addanci ne. Kamfanin mai zaman kansa a Amurka yana iya bakin ƙoƙarinsa wurin ganin ya hana waɗanda ya dakatar da su komawa kan wannan dandali nan da nan ta hanyar buɗe sabon shafi, sannan kuma yana haɗin gwiwa da wasu kafofin duniya don gano saƙonnin ta'addanci da ake watsa su. Jama'a, kuna shan wa'innan labarai ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, Washington DC. Jam'iyyar Republican na nan Amurka ta yi sukar lamiri ga gwamnatin shugaba Obama akan wani labari da ya fito a jiya Alhamis cewa Amurka ta biya kasar Iran zunzurutun dala miliyan 400 wurin karbo wasu Amurkawa da ke zaman gidan yari a Tehran. Kakakin majalisar Paul Ryan ya shine ya fitar da wannan sanarwar, yana cewa shugaba Obama da gwamnatin sa tun cikin watan Janairu suka yaudari Amurkawa kan wannan lamarin, kuma dole ne shugaban ya fito yayi wa Amurkawa cikakken bayani akan wannan mataki nasa da kuma mummunan misali mafi hadari da ya ajiye. Dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Republican Donald Trump ya kira shugaba Obama cewa shi makareci ne saboda ya musunta biyan fansar karbo Amurkawan tun farko. Hakan shi ma shugaban kwamitin harkokin waje a majalisa kuma dan Republican Ed Royce ya ce biyan wannan kudin fansar ya jefa rayuwar dimbin Amurkawa cikin hadari, sannan kuma an kara wa Iran kwarin gwiwa. Sai dai kuma ma'aikatan harkokin wajen Amurka sautari ta sha musunta wannan magana na biyan wannan kudin fansa. Dokokin Amurka dai sun haramta biyan kudin fansa don kada bada dama a ci gaba da yin garkuwa da Amurkawa. Wani mummunar hoto da aka gano na wani karamin yaro wanda ya yi jina-jina sakamakon harin jirgin sama da aka kai a birnin Aleppo na Siriya ya ji hankalin al'umman duniya baki daya akan yadda shi wannan yaron ya shiga wannan hali, kuma ana yada wannan abin ta kafofin yada labarai da kuma shafukan sada zumunta. Yan adawa a Siriya sun fidda wannan hoto ne na wannan yaro a galabaice, kuma yana zaune ne a cikin motar daukar marasa lafiya, kuma huskansa ya turnike da jini da kuma kura. Wani likita a nan Aleppo mai suna Osama Abul Aziz ya gano yaron ɗan shekaru 5 ne, kuma sunansa Umran Dagnish. An dai kai shi wannan yaro ne a wani asibiti da ake kira M10 da ke yammacin Laraba kenan, kuma an masa jinya na rauni da ya samu a kansa har an sallame sa. Yaron ya samu wannan rauni ne biyo bayan wani hari ta sama da aka kai a wata unguwa na inda ƴan tawaye suke zaune da ake kira Cartridge. Wani likita na asibitin M10 ya ce mutane 8 ne suka mutu a wannan halin da aka kai, ciki har da ƙananan yara guda 5. Yan sanda a Brazil sun ce tana yiwuwa dai a gabatar da wasu 'yan wasannin ƙaya na Amurka gaban kotu saboda barna da suka yi da kuma shaidan ƙarya da suka ba su 'yan sandan cewa an kai musu hari, za a musu fashi da bindiga. Masu ninkayar dai sun hada ne da Ryan Loche da Jack Conga da kuma Ghana Benz da kuma James Fengin, kuma sun fara fadawa 'yan sanda cewa a musu fashi da bindiga ne a safiyar Lahadi.
Labaran duniya kenan a gamaje daga nan sashen Hausa na Murya Amurka nan Washington DC. Tumadalla, sama da shekara ɗaya bayan da hukumomin ƙasar Birtaniya suka damke tsohuwar ministan mai da zane maduweke ta Najeriya kan zargin halatta kudaden haram na fam miliyan 13,000, kwazam sai hukumar EFCC ta yi watsi da ƙarar da ta shigar gabar wata babbar kotun Abuja cikin watan jiya. To, ko me yasa ta yi haka? Ga Nasira da Mulika da rahoto.
This is the first time we are receiving
Nan tun 2013 ne jami'in gudanarwa na EFCC a Lagos Ilyasu Ƙwarbai ke tabbatar da samun korafi a karo na farko kan tsohuwar ministan fetur ta Najeriya da ya zane Alisan Maduke kan mallakar gida da ya kai fam miliyan 20 a Burtaniya. Ƙwarbai tun a lokacin ya shaida masu zanga-zangar binciki Mrs. Maduke cewa hukumar ba za ta kyale duk wani mai laifi ya sha ba, komai ko girman mukaminsa. Maduke dai ta yi gudun hijira Burtaniya bayan faduwar gwamnatin Jonathan a bara, kazalika ta yi bugun kirjin a bincike ta don tana ganin ba wata shaida da za a kama ta da cuɗanya da almundahana.
For us, carry out diligent investigation because we have to prove.
Ilyasu Ƙwarbai ya ce EFCC kan yi kwakkwaran bincike kafin gayyatar wanda ake tuhuma sannan a runtuma kotu. Labarin da ya zani ya zama sabo ne bayan EFCC ta sanar da kwace wani babban gida na minister da ke anguwar Asokoro dab da fadar shugaban Najeriya Abuja da darajarsa ta kai dala miliyan 18. Hakanan an samu dimbin gwalagwalai da kayan ado da suka kai darajar dala miliyan 2. Abin da ya dau hankali shine a makon farkon watan jiya hukumar EFCC ta janye tuhumar da take wa Dezanin a gaban babbar kotun tarayya ta Justice Binitan Yako da lawyer EFCC Rotimi Jacobs ya gabatar. Wannan lamari da babu ƙarin bayani ya kawo tunani yuwar Dezani ta rufa kanta asiri ne da dawo da wasu daga kudaden da ake tuhumar ta da wawurewa. Kazalika hakan baya nuna nan gaba wani likin ba zai taso ba in an duba Burtaniya ta hukunta tsohon gwamna Ibori da hakan ka iya shafar Dezani. Yan Najeriya na fatar ganin hukumar EFCC ta samu nasarar samun waɗanda take zargi da laifi kotu ta yanke musu hukuncin ɗauri ga abin da dan adawa Lamido Umar Cikaire ke cewa
har yau ya damke har yau ba a yi hukunci ba har yau ba a samu wanda aka tabbatar masa da yayi sata ba sai damke wanne don dan sanda ya fito kawai ya kama wannan ana kamen dare a kama mai laifi a kama mara laifi shikenan an yi nasara nasarar hukumar ita ce sai an tabbatar wa an yi wa mutum hukunci ta hanyar da suka kamo shi da binciken sa da gabatar da shi gaban kotu su yi nasara a yi hukunci to kaga yadda kasar take bace bangaren yan majalisa ba sa taimaka masa kotu ba sa taimaka masa ha ba shi ma aljani ne me yayi yi gashi aka kawo mutane duka to aka yi hukunci me amfanin kamu ka je farauta ka wuni ka kwana ka kawo bareyi kaga bareyi suna gudu ka kakka masu har nama ya rube ba a ci nama ba me farautarka
yau wadanda ake tuhuma da yanayin kotunan Najeriya kan sa kasa gane wadanda aka ba beli da wadanda ke zaman wakafi da wadanda aka aika wa gayyata wani lokacin kuma EFCC kan iya gayyatar wanda take tuhuma amma ta yi ƙoran bayanai da nuna hakan ka iya shafar nasarar binciken da take gudanarwa Nasura da Maili Kaimirar Amurka daga Abuja Najeriya
Alkali nura da duniya Alkali nura da duniya shari'a yau talauta ta kowa da takara da ta yi aji eh an yi shari'a mai yawa an so a yi ta ala mai yawa
to a gaida Nasiru Adamu El Hikaya Hakanan kuma wato zazzabin lasa ta halaka wani likita da akalla wasu mutane uku a jihar Enugu Lamido Abubakar da ke yankin Niger Delta ya zanta da Rukusani Gurzo kan cutar da ta saki bulla.
To shi zazzabin lasa fiba zazzabi ne wanda a turanci muke sasu a likitance muke sasu a cikin matsayi na viral hemorrhagic fever irin zazzabi da yakan zo da tsananin zafin jiki da kuma zubar jini a jiki ta jikin fata ko ta kafafe na jiki to wannan kwayar cuta ce take jawo su da ake kiranta lassa virus shine idan zaka ga an samu mai irin wannan jinya yazo asibiti ko kuma a gida masu jinyar sa masu kula da shi su suke fara kamuwa da wannan ciwo shi yasa zaka ga yafi wa likitoci da ma'aikatan jinya da kuma ƴan uwa da suke kuddugud da shi wannan mara lafiya ya yi musu illa kuma yakan haddasa kamar tace zubar jini kuma har yakan kai ga cisa
tumbullar cutar zazzabin lassa a ƙasar ta Najeriya da wasu rukunnan jama'a sun yadda da cewar akwai cutar yayin da wasu ke ci gaba da bayyana cewar cutar ta lassa fiba fargaba ce kawai kan haka ne dai naji ta bakin wasu ƴan yankin ko yaya suke ji cewar akwai cutar da kuma haddasa hasarar rayuka a dalilin ta
I think the news that came about the death of a doctor and three others in Anambra was a surprise.
Wannan yana cewa ne mun samu labarin wasu sun mutu a jihar Anambra haɗe da likita ɗaya amma abin ya bamu mamaki domin mun dauka kokarin da gwamnatin tarayyar Najeriya ke yi wajen dakile wannan cutar ba za mu saki jin duriyar ta ba saboda haka gwamnati kadai ba za ta iya yin wannan aikin ba mu ma muna da rawar da zamu taka shi kuwa wannan yace
It's in River State here. We have not such a incident has not happened here. But I heard in other states, like Anambra, that the cause of lassa fever is this of a rat.
Yace mu dai a nan jihar Rivers ba mu da wannan cutar amma dai mun samu labarin bullata a jihar Anambra kuma wannan cutar ba karamin bala'i bace muna fatar gwamnatoci za su taimaka domin kauda ta to kan dai mafita dangane da wannan cutar ta beraye Dr. Nasiru Sani Gurzo ya bada shawara
wanda ya riga ya kamu bata riga ta yi saba gaskiya akwai magani da za a bashi kuma ana warkewa gaba daya a samu lafiya mai dorewa insha Allah so zaka an tanadi magani kuma an tanadi yanzu a ci gaba da fadakar da al'umma dan ko a taro da muka yi sati biyu da suka shige da minista ya kara jaddada cewa a ci gaba da fadakar da al'umma alhamdulillah ma'aikatan lafiya ta tarayya har ta riga ta tanadi magunguna da dama an kafa kwamiti tun bara wanda aka mai da shi kwamiti wato na din din wanda yake aiki an siyo magunguna an kuma siyo kayan gwaji domin gwadawar ta shi kansa yake nira da tsada sai a tsayin wato sai sandoci da ake gwaje-gwaje
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Nigeria.
To Allah ya sauwaka. Wata hukumar duniya mai sa ido kan harkokin ilimi ta fidda jerin sanannun jami'o'i a fadin duniya, amma babu guda daga kasar Kamaru. Me yasa haka? Garba Awwal, gare ka.
Kasar Kamaru dai tana da manyan jami'o'i na Faransa da na Ingilishi, amma wani abin takeici ba a jin duriyar ko ɗaya daga cikin su a kasashen duniya. Amma tambayi Mr. Tony a matsayin sa na babban ma'aikaci a bangaren sha'anin ilimi mai zurfi na kasar ta Jamhuriyar Kamaru, shin ko me yasa hakan yake faruwa?
L'absence du Cameroun dans le classement des 100 meilleures universités africaines montre la défaillance et appelle à plus de travail. Nous ne sommes pas alignés sur
ba wai wani abu bane. Kasar Kamaru ba sa bin ka'idodi na ci gaba musamman ma a bangaren ilimi mai zurfi, kuma idan ba ta shiga tsarin duniya ba ta ba shigar da sunanta ba a layin waɗanda suka ci gaba ba akan sha'anin ilimi na jami'o'i a duniya. Na tambayi Muhammad Bashir Ladan a matsayin sa na wanda ya kwashe shekaru yana karatu a kasar ta Jamhuriyar Kamaru, ya yi min fashin baki ga abin da ya ce.
Amsan na da kaman wuya, saboda Kamaru mu da muka yi karatu a cikin Kamaru mun ga cewa lallai Kamaru wato ana karantarwa sosai a jami'o'i. Eh, akwai wasu shekaru baya da aka dosa wato zanga-zanga da yawa, ina ga cewa wannan suna daga cikin abubuwa da suka karya wato karfin jami'o'in Kamaru wato a idon shauran mutanen duniya. To wannan yana iya sa cewa a ga kaman wato ba karantarwa sosai a Kamaru, ko ya ba haka bane. Gwamnati ta sa wato siyasa ta musamman game da karantarwa a Kamaru, kuma duk wani wanda yayi karatu a nan Kamaru yana ganin biyan bukata. Da yawa na zuwa daga kasan Chad, kasan Central Africa, kasan Gabon da shauransu suna zuwa da su mu kai karatu a nan. Abubuwa da yana gudana sosai.
Muhammad Awwal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Daga Jamhuriyar Nijar kuma wani a kawun kotu Hamadal Mumini, sanannen mawaki ne, da rana yana kotu, dare kuma makadi. Ga Sule Mumini Barma.
Kaɗan-kaɗan da muka tarar kenan ana tashewa da su a wata unguwar mai inda Group Tal National ke ba da sha a ƙarƙashin wata gayyatar musamman ta aure. Wannan kungiya da aka kafa yau shekaru sama da goma na kunshe da mutane kimanin 14 masu buga gitar, gangunan zamani da piano. Abin mamaki shine jagaba a wannan group na Tal National babban akawun kotu ne, wato Greffier and Chef.
To ana ce mini Isuf Muhammad Lamumin, ana kira na da sunan lakanin Almeda. Gaskiya aiki na buga gitar da music gaba daya aiki ne wanda ni da gaskiya bai da dama ba da na shiga cikin shi, saboda mi, saboda abin da raina ya so ne. Ni bai da dama ba cikin aikin music, ko da yake ina ma'aikacin gwamnati, ina aiki a fadar gidan shari'a, ba wani illa bane gare ni. Music da nake yi ta bani daraja kwarai a kasar Niger. A Niger ban ga kofar da ba a bude mini, saboda fannin wannan music ban yi ta saboda fasahancin ba, na yi ta kawai saboda hanya ce ta yada al'adu namu na Niger kuma na Africa.
Na tambaye shi shin baya huskantar tsangwama daga manyansa ko kuma wata turjiya daga abokan aiki na mashara'anta, wato ma'aikatan da ke karkashin sa, kamar yadda a al'adar Afirka ake yi wa mawaki da makaɗi wani irin kallo?
Eh, gaskiya a farin nan akwai matsala, saboda a lokacin ita shi wannan aiki na music bai da wani horaji na kasan mu, saboda wannan an wanda gaira yin shi kamar dai an doka kamar albazazzaranci dai ne. To sai Allah ya sa ni da aka gana doka hanya ta ba abun muhimmanci, saboda dai mu dauka tutar kasan mu, sai matsala ta fara ragewa, kuma musamman a wurin aiki mutane suka gane abin da manufa ta, tunda kuma yaki da muke yi kasashen waje a doka tutar Nijar a sama.
Sai dai masanan doka na ganin irin wannan aiki a matsayin wanda ya saba wa doka, ko da yake wannan ba wata rubutacciyar ka'ida bace. Dr. Maina Bukar Karte masani ne na tsarin mulkin Jamhuriyar Nijar.
Ba da alƙali da juju mai ba da shari'a ta zamani duka wato a sunan shari'ar wannan da za su bada, a sunan gaskiya za su yanki. To ya zamanto wasu irin mutane ne daban a cikin gari, a cikin unguwa, a cikin sarushi, su mutane ne daban, masu wannan irin matsayi daban, masu wannan irin martaba daban.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.
Ta gaida Sule Mumini Barma. Muna kawo muku waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC karfe 10:11 da kusan minti 20 ga Mahmud Lalo da shirinmu na gaba.
Wani sa'in idan zafin ya taso zaka numfashin kama kamar yana wani irin daukewa.
Over the past 50 years, hot days, hot nights.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka wanda ni Mahmud Lalo zan gabatar. Yan makonnin nan a Amurka an yi fama da tsananin zafi da masu lura da al'amura suka kwatanta a matsayin na fitar hankali ne, ta yadda har ya kai ma'aunin digirin Celsius har kusan 100 a wasu sassan ƙasar. Zafin wanda ake fama da shi ba wai kacokan yana zuwa ne daga tirarin rana ba, zafi ne da yake zuwa mai ɗauke da tiriri da ɗandan shi, ta yadda mutum zai ji iska ta yi kamar dum, tamkar mutum zai siƙe saboda ƙarancin iskar, ko kuma in ce zafi ne wanda za ka ji tamkar kana karo da shi idan kana tafiya a hanya. Kuma kamar yadda mai magana da yawun hukumar da ke auna yanayin duniya Clinolis ta ce, yanayin zafin Amurka ya fita daban, domin ko da dare ya yi ba kasafe ake samun sa'ida ba.
Over the past 50 years, hot days, hot nights and heat waves.
A shekaru 50 da suka gabata, ana ta samun ranaku da dare masu zafi akai-akai, kuma akwai yiwuwar zafin zai ci gaba da karuwa a cikin wannan karni da muke ciki saboda sauyin yanayi.
And this is obviously due to climate change.
Turat Garba, wani ɗan Najeriya ne mazaunin birnin Atlanta da ke jihar Georgia a nan Amurka, ya kuma yi min ƙarin bayani kan yanayin zafin a can Atlanta.
To, gaskiya zafi a nan, wato ana shan zafi sosai, domin abinda zan iya ce maka makonni biyu da suka gabata mun sami wato yanayi na zafin da ya kai wato kimanin ma'aunin Celsius kusan 90 da wani abu, wanda a nan ya tsaya bai sauko ƙasa ba har zuwa wani tsayin kwanaki. To a makon da ya wuce ne ina ganin daga wajen Lahadi Litinin Talata shi ne ya zama ƙasa da 90 ya dawo 80 da wani abu. To a wannan yanayin gaskiya al'umma sun an sha zafi sosai, to amma sauƙin da aka samu saboda wato yanayi na na'urar AC da wuta da nake da ita kowane lokaci a gida, kana da AC asibiti kana da AC masallaci ka je ko ina akwai wannan, to kage za a dan samu sauƙin wannan.
Na kuma tambayi Trad, bambancin yanayin zafin Amurka da na ƙasashenmu na Afirka kamar Najeriya.
Wato bambancin na gida wato ya danganta a gidan ma wani bangare kake, idan kana arewacin Najeriya kaga zafinmu wato busasshen zafi ne, babu abin da ake kira da humidity da turanci. So a nan kuma zafin da muke fama da shi a nan Atlanta shi ne zafi ne amma tare da wannan humidity da ake kira da turanci.
Wato kamar yanayi kenan na ɗan raba-raba haka.
Yawwa, yanayin raba. Saboda wani sa'in idan zafin ya taso zaka numfashin kamar yana wani irin ɗaukewa saboda zafin wannan yanayin danshin da yake faruwa. Amma mu can gida kaga ba mu da irin wannan zafin, zafin mu busasshen zafi ne. Kuma nan bambancin zafin nan da can, wato wani abin mamaki ma a nan ana yawan ruwa sosai, don ni tun da na zo har izuwa yau ban taɓa ganin sanda muka ɗauki mako guda babu ruwa ba. To amma ga ruwan ga zafi, muku a gida mafi yawanci idan ana ruwa muna sa ran ayin da mun ga hadari za mu ce ai yau insha Allah ruwa ya sauka gari zai sanyi.
David Carlson shine director mai kula da bangaren binciken yanayi a hukumar da ke auna yanayin na duniya, ya kuma ce wannan tsananin zafi ya shammaci sassan duniya.
This year suggests that the
yanayin wannan shekarar alama ce da muke ganin cewa za mu ga ƙarin tsananin zafi fiye da yadda aka yi hasashe a ɗan wani lokaci a baya. Mun ɗauka sai nan da ƴan wasu shekaru da dama masu zuwa ne za mu ga
like this.
Wannan al'amari ya fi kamari ne a yankin arewacin duniya mai nisa, a yankunan da suka hada da Alaska, Canada da kuma Russia a cewar ƙwararru. Carlson ya kuma ƙara da cewa lokaci ya ƙure wa duniya, ya kuma kamata kasashen da suka sa hannu a shirin rage yawan hayakin da suke fitarwa wanda aka amince a Paris su fara aiwatar da alƙawuran da suka dauka. To sai dai William Schmidt, ƙwararre a fannin yanayi, ya ga wakilin muryar Amurka Lisa Schlein cewa ba lallai bane zafin da ake fuskanta na da alaka da sauyin yanayi.
It is almost impossible for us to pinpoint these specific events and say they were caused by climate.
Zai wuya matuƙa mu ce lallai ga abin da ke haifar da sauyin yanayi. Sai dai za mu iya cewa ana ganin irin wannan yanayi na zafi yana faruwa ne a daidai lokacin da ake samun sauyin yanayin, amma ba lallai bane a ce akwai alaka tsakanin su.
To a daidai lokacin da nake hada wannan rahoto akan dan samu saukin zafin na dan wasu ranaku kamar shekaran jiya Laraba da aka yi ruwa a nan Washington DC da kewaye. Ko da ke yanzu aka gashi rana ta fito kwal da zafinta, amma dai abin da masana ke cewa shine lokaci yayi da kasashe musamman masu manyan masana'antu za su fara daukan matakan kare aukuwar sauyin yanayi. Lura da cewa hasashen da aka yi ya nuna cewa zafin zai ci gaba da karuwa a wasu shekaru masu zuwa, wato muddin ba dauki matakan da za su kyautata yanayi ba. Masaro baki daya shirin namu na duniyar Amurka a nan zai dasa aya sai wani mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen hada wannan shiri musamman wakilin muryar Amurka sashen Ingilishi, wato Lisa Schlein, Muhammad Lalo ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya.
Ma da lana tare da sashen Hausa na muryar Amurka nan Washington DC. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta email.
Yau filin zai bude da wasiƙar Ya'u Adamu. Don Allah VOA ku faɗawa shugaban ƙasa wato Muhammadu Buhari ya tilasta wa 'yan kasuwar Najira su rage farashin kayan masarufi saboda gaskiya talakawa na ɗanɗana kudarsu sakamakon tsadar kaya. Sai kuma wasiƙa ta gaba da ta fito daga hannun Yusuf Muhammad daga ƙaramar hukumar Gagarawa ya ce binciken batun makudan kuɗin da suka ɓata na biliyoyin naira a jihar Jigawa tun daga shekarar 2008 zuwa shekarar 2015 fatanmu a nan shi ne Allah ya sa a gano waɗanda suka yi sama da faɗi da su. Wasiƙa ta gaba ta Rewanu Ibrahim London ne daga Uba jihar Adamawa. Biyar Hausa ku fadawa dan majalisa mai wakiltar karamar hukumar Hong Abdulaziz Murtala Inyako ya san cewa mun zabe shi ne domin ya kawo mana canji, amma tun daga lokacin da muka zabe shi bamu sake jin duriyar su ba.
Tsamma da mun zo ga shirin mu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice.
Karo na farko, tun lokacin da wata mummuna annoba ta cutar cholera ta barke a kasar Haiti a shekarar 2010, Majalisar Ɗinkin Duniya ta fito ta faɗa cewa rundunar sojoji masu aikin tabbatar da zaman lafiya da ta tura a kasar sun taka muhimmiyar rawa wurin baza wannan cutar wacce ta halaka mutane kusan 10,000 daga cikin wato wannan kasa wacce take nahiyar Caribbean, inda kuma dubban mutane suka kamu da cutar. Kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya ce akwai buƙatar Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙara himma wurin ɗaukan matakan magance wannan cutar.
Tama da lama sauraro da aka Allah ya kawo mu ƙarshen shirin a wannan lokaci, sai kuma can bayan lisha za ku saki jinmu da wani sabon shiri inda kamar yadda aka saba yau rana ce ta kofa buɗe za ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. Kamin na madadin Baba Yakub Makeri wanda ya taya ni gabatar da shirin da kuma Dani da ya kula da aikin gabatar da shirye-shiryenmu da injiniya da ya rika masa, a nan ne sahabu Imam Ali Zan da aka ta in sallama da ku, mu zama lafiya.